dace zaman duniya a kullum mai hakuri shike dace ga wasu nan nawa nawa da lafiya wasu na kwance yayin da wani yake darawa a lokacin wani ke kwalla